العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت قبل كراتو إن شاء الله تعالى cikin wannan littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ta annaka taraha na babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kamalan da rahama idan ba manta ba wancan sati mun fara karatu ne a cikin siyaghu at-tashahhud lokaci kuma yayi muka dakata ina iya tuna mun karanta tahiyya ne guda ɗaya kawai tahiyyar da Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kadai muka karanta sauran kuma muka ce sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu to su wadannan tahiyoyi kamar yadda muka bayani wancan sati dukkanin su annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da su ga sahabbansa tahiyya ta farko da muka fara bayani akan ta ita ce tahiyar Abdullahi dan Mas'ud wanda mun jita sai dai abinda aka samu na bambancin tahiyyar da muka sani a ƙarshe kawai yazo shine inda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa lokacin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake raye sahabbai sun kasance suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi lokacin kuma da ya bar duniya sai suke cewa assalamu ala nabi to Malam Albani yayi dogon bayani domin tabbatar da wannan a canji da aka samu a cikin wannan lafazi na tahiyya ma'ana bayan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sahabbai sun cigaba da cewa assalamu ala nabi to dan karin bayani akan wannan shine ra'ayin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da wasu daga cikin malamai amma da yawa daga cikin malamai su suna gani kamar yadda na dan fara bayani a wancan satin za a tsaya ne a lafazin assalamu alayka ayyuhan nabi saboda shine lafazin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyo Abdullahi dan Mas'ud da wasu daga cikin sahabbai wanda ba shi ba malamai suka ce wannan canji da Abdullahi dan Mas'ud ya kawo cewa lokacin manzon Allah ga abin da suke cewa bayan sa ga abin da suke cewa sai suka ce ijtihadi ne daga Abdullahi dan Mas'ud abinda wasu daga cikin malamai suka faɗa kenan suka ce saboda gashi na an samu kamar yadda zamu zo mu karanta sayyidina Umar ibn al-Khattab yadda Allah ta tabbata a gare shi lokacin khalifancin sa yana hawa kan minbari ya koyar da tahiyya tahiyyar da yake koyarwa a wancan lokaci yakan koyar da ita ne da assalamu alayka ayyuhan nabi ba tare da wancan canji ba ina fata an fahimta to sai malamai suka ce ashe wannan canji da aka samu a ijtihadi ne na Abdullahi dan Mas'ud da nana Aisha da wasu da suka ga hakan shine abin da yafi dacewa amma suka ce lokacin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake raye ana amfani da assalamu alayka ayyuhan nabi ga wanda suke tare da shi a masallaci daya haka nan wanda ma ba sa tare da shi a masallaci daya sun yi nesa wanda suke cikin wasu kauyuka haka su ma lafazin da suke amfani da shi kenan assalamu alayka ayyuhan nabi so da haka da yawa daga cikin malamai suna gani cewa tsaya a lafazin assalamu alayka din shine abin da yafi tunda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba a samu ruwaya ingantacciya sarihiya daga gare shi cewa shine yace bayan rasuwarsa a rinka cewa assalamu ala nabi ba an fahimta da a ce an samu wannan kun ga babu iskali akai kawai da ka zo ta ya sai ka ce assalamu ala nabi saboda annabi ya ce bayan sa ga abin da za a canza to amma tunda ba a samu ba kuma gashi wasu daga cikin sahabbai sun cigaba da cewa assalamu alayka ayyuhan nabi to sai aka gano cewa ijtihadi ne na wasu daga cikin sahabbai tunda wasu sahabbai sun saba musu kuma sai sai malamai suka ce to tsaya akan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tunda fatawar sahabi idan aka samu wani sahabin ya saba masa to ba hujja bace. Allah ya sa an fahimta. Sai dai za a dauki wacce tafi kusa da nasi sai ya aike da ita. Amma idan sahabi ya faɗi abu sai aka yi bincike aka ga dukkanin sahabbai babu wanda ya saba masa, sannan babu wanda nasi da ya ci karo da wannan fatawa tasa, to za a yi aiki da ita. Wannan shi ne ka'ida a wajen malaman usulul fiqh. Amma idan aka kawo wata magana ta sahabi sai aka samu wani sahabin shi ma ya kawo wata magana da ta ci karo da tasa, to a lokacin kuma sai a duba wai aqrabu ila sawab, sai a aiki da ita. Allah ya samu dace. Saboda haka ƴan uwa, idan mutum zai tahiyya babu laifi sai gaba da cewa assalamu alayka ayyuhan nabi dinka, kamar yadda ya tabbata a cikin sauran hadisi. Tahiyya ta biyu tashahhud ibn Abbas qala, tahiyyar Abdullah dan Abbas da rawaito shi ma daga Annabi sira da aminci sai tabbata a gare shi. Yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci sai tabbata a gare shi, ya kasance yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'ani fa kana yaqulu, ya kasance yana koyar da mu tahiyya kamar yadda ya kasance yana koyar da mu sura daga cikin al-Qur'ani. Yaqulu, yana cewa at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ina fata an fahimta wannan lafazin ta haka yake. Sai kuma assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu, السلام على علينا وعلى عباد الله الصالحين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. نفات ان غاني ميمكن اشهد ان محمدا عبده ورسوله. تو اما دي اشي ما تاس عبد الله بن عباس دين ما لي تشو في روايه وتا روايه كما سيزو ده عبده ورسوله ميمكن محمدا رسول الله معنا ايرن وتش دين ما Abdullahi dan Mas'ud wacce muka saba karantawa da kullu shi ma yazo da lafazin nata. Wannan tayi abin da take cewa shine at-tahiyatu al-mubarakatu, kamar yadda mallan ya kawo kasa za a kaddara at-tahiyatu wal mubarakatu was salawatu wat tayyibat. An fahimta aiko, za a kaddara wawun tattare da kowanne daga cikin waɗannan lafaza da suka zo bayan at-tahiyatu din. Abin da yake cewa shine kiyawawan gaisuwoyi da albarkatai da addu'o'i da kyawawan zantuttuka, dukkaninsu suna cancanta ne ga Allah madaukakin sarki. Shine abin da wannan tahiyya ta Abdullahi dan Abbas take nufi. Zuwa ƙarshe kuma wannan dan fassara abin da yake baya da haka. Sai tahiyya ta uku tashahudu, tashahhud ibn Umar, tahiyya Abdullahi dan Umar shi ma wacce rawaito daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Yace ar-rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala fi at-tashahhud, daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya kasance yana faɗa a cikin tahiyyarsa, yana cewa at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu. Kunga shigen irin wancan ce ko? Yawa, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Qala ibn Umar, sai Abdullahi dan Umar da yazo nan wajen daidai nan wajen sai yace zittu fiha, sai na ƙara a cikin tahiyyatawa da Annabi ya koya min wa barakatuhu, da sai ƙara da albarkarsa. Ma'ana Annabi ya koya masa ne kadai wa rahmatullahi banda wa barakatuhu, yace ni kuma sai na ƙara me wa barakatuhu. Assalamu alaina, sai kuma ya ci gaba da abin da Annabi ya koya masa, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina, ashhadu an la ilaha illa Allah. Qala ibn Umar, sai Abdullahi dan Umar ya ƙara cewa wazitu fiha, nan wajen ma da nazo daidai, ashhadu an la ilaha illa Allah, sai na ƙara wahdahu la sharika lahu. An fahimta a tasa babu me wahdahu la sharika lahu, shine sai ya ce sai na ƙara wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. To abinda zamu dan fahimta a wannan tahiyyata Abdullahi dan Umar, yadda Allah ta tabbata a gare shi, shine wani zai dauka cewa ashe ya halatta mutun ya ƙara wani abu ko ya dada wani abu da yake gani ya dace akan kansa a cikin wani abu na salati ko wata addu'a da ta tabbata daga Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Ina fatan fahimta, tunda kun ga abinda Abdullahi dan Umar yace shine mai wazitu fiha, sai na ƙara. Kun ga waye ya ƙara? Shine a tawa ya ƙara a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ashe ya halatta Annabi ya faɗi wata addu'a ko ya koyar da wani salati ko ya koyar da wani zikiri, kai kuma ka ƙara wani abu a cikin sa, ya halatta kenan? to shine sai malai yasa lamba kasa gata na lamba ta farko sai yace bar mu karanta yace hatani hatani ziyadatani thabitatani fit tashahudi an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan karrika guda biyu wadanda abdullahi dan umar yace shine karasu sai malai yace mu sani fa dama cin sun tabbata daga annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi cikin tahiyarsa wanda ya koyar da wasu sabon daban walam yaziddaha ibn umar min indi nafsihi ba abdullahi dan umar ne kara wannan lafazan guda biyu ba akan kansa shi ya ga dama haka wai kirkira ya kara su ba haka bane malai yace wa hashahu min zalika Allah ya tsare abdullahi dan umar da aikata haka ya kara wani abu a cikin abinda annabi ya zo da shi yace Allah ya tsare shi da wannan balace inma akhadha an ghairihi min as-sahabati sai dai abin da ya faru shine abdullahi dan umar ya koyi wannan karin ne daga wajen wasu sahabban wanda ba shi ba alladhina rawaha anhu sallallahu alaihi wasallam wanda suka rawaito ta su daga annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi an fahimci wannan ma'ana wasu sahabban daban ai gashi na mun kar ta yi wajen guda uku ko guda biyu a baya dukkanin su annabi ne koya musu to daga ciki hadda baban abdullahi dan umar shine sayyidina umar to sayyidina abdullahi dan umar ya koyi wannan karin ne a wajen wani sahabin wanda shi wancan sahabi waye koya masa manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an fahimta ashe dai kaga karin nan asalin sa daga waye kike nan daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare sai dai abin da ya faru shine shi ata abdullahi dan umar babu wadancan karirka to sai tsiro wadancan karirka da annabi ne ya riga yi su a cikin wata tahiyar sai kara a tasa an fahimta ashe kun ga asalin karin daga ina yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga kari ashe ba daga abdullahi dan umar bane kenan ko yawa saboda haka baya halatta ta kowace irin fuska annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata addu'a ko salati mutun ya kara wani abu a ciki ko mutun ya kawo wata siga tasa da yake gani ta dace ya kara a cikin wannan salati ko a cikin wannan addu'a baya halatta malai yace fazadaha huwa ala tashahudihi alladhi sami'ahu min annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan da ya jiyo wani abin daga wani sahabi shi kuma sai ya kara a cikin tasa wacce ya jiyo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ma shi da shi saboda haka wannan shine bayanin da zai fitar da mu daga cikin wancan iskali insha Allah ta'ala Allah ya samu dace tahiyya ta hudu malai yace tashahudu abi musa al-ash'ari tahiyya da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da ita ga sahabi abu musa al-ash'ari kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa idha kana inda alqa'dati ma'ana ba nan ne farko hadisin ba amma yayin ke ne ya taho nan inda yake so ya mana hujja yace idan masallaci ya kasance a wajen da zai zauna falyakun min awwali qawli ahadikum ya kasance farkon abinda ɗayan ku zai fara fadi shine yace attahiyatu tayyibatu salawatu lillah ga sanan attahiyatu tayyibatu salawatu lillah sannan sai mutun ya kara assalamu alayka ayyuhan nabi kun ga diyar da sabon suke rawaituwa da assalamu alayka ko yawa da haka suke rawaituwa ba su kawo wancan kari assalamu alal nabi ba to shi saka mai da neman nabi da yawa daga cikin malamai suke gani cewa ijtihadi ne abdullahi dan mas'ud saboda haka ci gaba da assalamu alayka ayyuhan nabi da yawa daga cikin malamai suna gani shine abin da yafi dacewa wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi ssalihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ce sab'a kalimatin hunna tahiyatus sala kalmomi guda bakwai sune gaisuwar sallah ma'ana daga tahiyya zuwa karshe kiyan zuwa inji abu musal ash'ari sai tahiyya ta biyar ita ce tashahudu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu tahiyar abdullahi sayyidina umar dan khattabi yadda Allah ta kara tabbata a gare shi shi ma wace ya koya daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma sai dai shi tasa bari ku je da lafazin yazo kana radiyallahu anhu sayyidina umar ya kasance tsira da aminci radiyallahu anhu yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yu'allimu an-nasa at-tashahuda yana koyar da mutane tahiyya wa huwa ala al-minbari al-hali yana kan minbari ya kulu yana cewa kulu ya ku jama'a ku ce attahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi الطيبات لله السلام عليك سي مالتي دش 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 سي زو قص سي تي الى اخر مثل تشهد ابن مسعود زوا قرشن كوتان كوتين تهير عبد الله بن مسعود معنى كدكو تهير فرقو ده مكا فاري ديكا ايرن سدي تا سيدنا عمر سي دي فرقون وجن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي شي كما سي التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ina fata an fahimta to abinda nake so a fahimta tahiyar sayyidina Umar wannan da muka karanta yanzu za ku ga abinda aka ce shine shine sayyidina Umar din yake koyar da mutane ita akan minbari haka ne bai ce annabi ne kira da aminci tsara tabbata a gare shi koya masa to wannan hadisi ne mai kufi kamar yadda mun sha bayani akan hadisi mai kufi sai dai malamai suka ce irin wannan hadisi ne mai kufi da yake da hukuncin marfu'i an fahimta hadisi ne da sayyidina Umar ya faɗa amma babu yadda zai sayyidina Umar ya kirkiro wannan abin ya koyar da mutane ba tare da ya ji shi daga bakin annabi ba saboda haka hadisi ne mauqufi amma yana da hukuncin me marfu'i saboda haka malamai suka ce annabi ne tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ya koyar da sayyidina Umar shi ma kuma yazo yake koyar da su bai dai ce annabi ne koya masa ba amma abinda aka sani abinda ya shafi ibada da addu'o'i babu yadda zai wani sahabi yazo kirkiro nasa ya koyar da mutane haka ne sabai sun fi kowa tagajin tsara akan wannan sai malamai suka ce manzon Allah ne koyar da shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka wannan tahiyya ta sayyidina Umar ita ma tana daya daga cikin tahiyoyi tabbatattu daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai tahiyya ta karshe ita ce tahiyyar nana Aisha tashahud Aishata radiyallahu anha tahiyyar nana Aisha da Allah tsara tabbata a gare ta qala al-qasim ibn muhammad al-qasim dan muhammad ma'ana dan ta kenan da ne a gare ta saboda shi baban sa Muhammad din dan gina Abubakar Siddiq ne an fahimta dade baba ba su daya ba akwai matar sayyidina Umar mai suna Asma bint Umais ta haifa masa da mai suna Muhammad an gane ai ko ita wannan Usma dan Asma yar Umais din asalin ta matar matar Ja'far ce asalinta matar Ja'far ce yayin sayyidina Ali da ya rasu aka kashe shi ɗaya daga cikin yakoki sai sayyidina Abubakar ya aure ta da sayyidina Abubakar ya aure ta shi ma bayan ya rasu sai sayyidina Ali ya aure ta radiyallahu anha kun ga yadda ta rinka abin nan tsakanin manyan sahabbai to ta haifa kowane ɗaya daga cikin su Muhammad ko ya sa ɗansa sunansa Muhammad to wannan Muhammad din na sayyidina Abubakar ne kun ga ɗan da na Aisha kenan tunda babansa ɗaya ne ko wato ɗansa shi ne ke cewa ya ji kanat Aisha ta tuallimuna tashahuda nana Aisha ta kasance tana koyar da mu tahiyya wata shiru biyadiha tana nuni da hannunta ma'ana yadda ake da tahiyyar idan ana yadda ake da dan yatsa idan ana yin tahiyya ta kulu tana cewa attahiyatu tayyibatu salawatu zakiyatu lillah assalamu ala nabi to kun ji ita ma ta kawo lafazin wa irin lafazin waye wannan Abdullahi dan Mas'ud ko assalamu ala nabi kamar yadda malam Albani ya ishara a kasa shi ma cewa nana Aisha ita ma tana koyar da irin wannan tahiyya to gaba ɗaya dai kamar yadda na bayani malamai suka ce wannan ijtihadi ne nasu amma yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko rashi ne assalamu alayka ayyuhan nabi malamai suka ce in kai assalamu ala nabi tahiyyarka tayi in kai assalamu alayka ayyuhan nabi tahiyyarka tayi insha Allah ta'ala gaba ɗaya babu iskali akai babu wanda idan ya faɗi ɗaya daga cikin lafazin za a ce da sallar ta lalace ko ta yi sabate ba ta yi insha Allahu ta'ala sai dai malamai suna nuni ne akan a tsaya akan abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar tunda ba a samu daga bakinsa cewa ya ce a canza ba bayan rasuwarsa shine abinda malamai suka faɗa to ƴan uwa idan kuka duba da kyau za ku ga mun kawo tahiyoyi kala-kala har guda nawa har guda shida kuma kowace ɗaya daga cikinsu ta tabbata daga bakin da baya ƙarya bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dukkaninsu saboda haka babban abin da ya kamata shine sai kowane ɗaya daga cikin mu ya dubi irin tahiyyar da yake yi sai ya ga tayi kama da ɗaya daga cikin tahiyoyin nan guda shida idan tayi kama daga da ɗaya daga ciki to alhamdulillah sai ya ci gaba ya ƙara dogewa akan kayansa idan ku ya ga akwai bambanci ko kuma duka tahiyoyin da aka kawo ba ta kama da tasa ba to kaga sai a je tasa a gefe ko koda kuwa a wani littafi ya ganta koda kuwa ina ya koyeta sai ka aje ta a gefe sai ka dauki daya daga cikin wadannan karan kai dan wannan kai tsaye gashi jingina ka ake hada hannunka ake da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ne hadisi ne ingantacce kowanne idan ka duba za ka ga malamin ya kawo takhrijin sa kasa ga malamin da rawaito shi zuwa ga wani idan ka je ka dauki wannan littafi da aka ce ana aka rawaito hadisin za ka ga isnadin hadisin tun daga shi malami har zuwa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga an gama ma komai ko yawa to amma duk inda zaka ciro wata tayyar da ta saba wannan to za ka ga galibi a littafin fikihu kai ake kawo ta to shi yasa sai mu hakuri sai mu daure sai mu canza tahiyar da muke da take sabanin wannan ce sai mu dau daya daga cikin waɗannan barin kai musamman tahiyar Abdullahi dan Mas'ud malamai suka ce tafi kowace inganci a cikin waɗannan saboda hadisin Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi ta farko kenan at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ita ce tahiyar Abdullahi dan Mas'ud wanda malamai suka ce tafi kowace daga ciki inganci idan Allah madaukakin sarki ya sa zaka iya zama kai kokari ka dage ka haddace su gaba daya to abin da ya fike sai ka haddace su gaba daya sai ka rinka nau'antawa yau idan kai wannan gobe sai kai waccan wannan sallah idan kai wannan wata sallah sai kai waccan abin da ya fadacewa kenan idan bi zaka iya haddacewa kai kokari ka haddace idan uku ne idan kada dai a baka a baya tun daga sai Allah madaukakin sarki ya sa ka sani maybe a da kafin wannan lokaci baka taba sanin akwai tahiyya ba sai wacce kake ita kadai ka sani mai bito yanzu Allah madaukakin sarki ya taimake ka ga wasu ka sani kuma kowace ta inganta to sai kai kokari ka haddace su sai ka hada su da wacce kake sai ga abin ya kara albarka insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa mawdi'uha wa siyaghuha to bayan an yi tahiyya fa abu na gaba shine me salati simala yace salati wa annab sira da aminci tsara tabbata a gare shi wa mawdi'uha da inda ake yin salatin wasiyahuha da kuma sigogin simala yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli ala nafsihi fit tashahhud al awwal wa ghairihi annab sira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana yi wa kansa salati a cikin tahiyya ta farko wa gairihi da wata tahiyyar da ba ta farko ba tahiyya ta ƙarshe kenan wa sanna zalika li ummatihi haythu amarahum bis salati alayhi ba'da as-salami alayhi ya sunnanta haka ga al'ummarsa yayin da ya umarce su su yi masa salati bayan sun masa sallama wa allamahum anwa'an min siyaghi as-salati alayhi sallallahu alayhi wa sallam har ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan yankewa jama'a hanzari ya koyar da su sigogi daga cikin sigogin salati a gare shi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba zamu zo mu ji su insha Allah ta'ala to abin jan hankalin anan ƴan uwa shine mallan yana mana bayani anan wajen game da yin salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a tahiyya ta farko to malamai sun yi sabani game da hukuncin yin salati a cikin tahiyya ta farko kamar da Malam Albani ya kawo dogon bayani zamu gani a ƙasa shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya tafi akan wajibcin yin tahiyya a cikin yin salati a cikin tahiyya ta farko yadda yake wajibi ne kai ta a cikin tahiyya ta biyu to wajibi ne kai ta a cikin tahiyya ta farko haka nan babban malami Ibn Baz shi ma fatawarsa kenan sannan a saman su kuma gaba daya akwai Imam Shafi'i rahimahullah shi ma fatawarsa kenan akan za a yi yayi wa annabi salati a cikin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu suka ce dalili saboda Allah madaukakin sarki da yace inna Allaha malaikatu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku dan imani hakika Allah madaukakin sarki da mala'ikonsa suna yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati saboda haka kuma wadanda ku imani ku yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati da sallama to hadisin Ka'ab bin Ujra sai sahabbai suka same shi suka ce ya rasulullahi qad arafna kayfa nusallimu alayka wa kayfa nusalli alayka suka ce ya manzon Allah mun san yadda muke maka sallama sallama dai sananniya ce a wajen mu zamu zo mu ce assalamu alayka ya rasulullahi da sauransu amma suka ce ya zamu yi maka sallama ya zamu yi maka salati wata riwaya ta kara ya zamu yi maka salati a cikin sallah ina fata an fahimta to shi yasa sai malamai suka ce hadisin da yake bayani akan yi wa annabi salati ya zo ne asalinsa a cikin sallah to da ya zo kuma bai tantance ba bai bambance tsakanin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu ba kawai sabai sun je zamu maka salati sai annabi ya koya musu ya ce ku ce kaza ina fata an fahimta saboda ka salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin tahiyya ta farko da cikin tahiyya ta biyu ya game wannan umarnin gaba daya shine abin da wadannan malamai suka dogara da shi amma fatawa kuma jumhur daga cikin malamai su suna gani cewa za a yi salati ne a cikin tahiyya ta biyu ba tahiyya ta farko ba suka ce tahiyya ta farko ba lalle bane sai ka yi salati kamar misali Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen shi yana gani cewa ra'ayinsa kamar yadda ya faɗa cewa shi yana gani yafi dacewa kai ta a cikin tahiyya ta biyu yace amma la haraja idan kai ta a cikin tahiyya ta farko din ma babu laifi ina fata an fahimta to da yawa daga cikin malamai su suna gani cewa za a yi ta ne a cikin tahiyya ta biyu shine abin da yake wajibi ba tahiyya ta farko ba to amma ƴan uwa gaskiya zance na gaskiya malaman da suke gani za a yi ta a cikin tahiyya ta farko zance sai yana da ƙarfi ware da gaske tunda dalilin da yake bayani game da yin salati da sallama a hade yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma da bakin sa mai albarka bai bambance cewa tahiyya ta farko za a yi wannan salatin ba ko tahiyya ta biyu kawai yace za a yi ne saboda ka inda ka zo na zaka yi tahiyya zaka yi salati ina fata an fahimta sallar shafa'i da wuturi ce misali ko kuma sallar ashan da ake ayi biyu ayi sallama ayi bi duk biyin da kai idan ka gama idan kai tahiyya sai kai salati haka nan sallar kabiyar ka a hudu idan kai raka'a biyin farko zaka yi tahiyya kai salati sai ka tashi addu'a fa ba a yin ta sai a tahiyya ta karshe ina fata an gane raka'a ta karshe zaka yi tahiyya kai salati shine abin da yake na wajibi wasu daga cikin malamai suna ganin cewa shi wannan salatin musamman na tahiyya ta biyu dole ne wajibi ne amma wasu suna ganin cewa rukuni ne idan ka bar sallar ka ta baci daga cikin malamai akwai masu ganin wannan idan ka bar salati a cikin raka'a a cikin raka'a ta karshe a cikin sallar ka kai tahiyya kai kace assalamu alaikum to baka da sallah wasu daga cikin malamai kuma suna ganin cewa a wajibi ne dole ne idan ka bar shi ko da sallar ka tayi to ka saba Allah sai Allah ya kama ka akan wannan barin nasa da kai Allah ya sa an fahimta to kaga dai kuma dai ya za a je a zo salatin dai abu ne mai muhimmanci malamai sun dauke shi da muhimmanci kwarai da gaske a cikin sallah saboda haka ba daidai bane mutum yayi sallah ya gama kaf bai yi annabi salati ba ba daidai bane dan uwa daga yau sai mu gyara idan kai tahiyya ko da tahiyya ta farko din ma kai salatin dan uwa saboda ka fita daga cikin rudani wannan sun ce ai wannan sun ce kada ai to kai ka huta kawai ina fatan fahimta kuma su waɗanda suka ce ai waɗanda suka ce kada ai dan galibin su da yawa daga cikin sun yarda idan aka yi din babu laifi kamar yadda na kawo kuma dalilin da yake bayani akan salatin bai tantance akan tahiyya ta farko ko tahiyya ta biyu ba duka abu na biyu ƴan uwa shine waɗannan salati da za a kawo dukkanin su sun fito ne daga bakin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkanin su duk wanda za a kawo annabi ne ya faɗa wa sahabban su saboda haka idan ka tashi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a duk inda aka ce ayi salati musamman cikin tahiyya din ko bayan gama kiran sallah ko guraren da ake salati na musamman to dan uwa irin wannan salati ya kamata ka dauki ɗaya daga ciki ka yi shi me yasa saboda wanda ya fito daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tabbas ne hakika ne babu kokonto a cikin sa an fahimta ko da akwai salatin da kake gani ka yadda da su ka amince da su kana yin su to ka gwada su da na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an fahimta wanne ne yafi ba waje malamai suka ce idan kana so ka tantance wannan abin ka kalli kima da martaba da girma na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan kuma sai ka kalli wani wanda ba shi ba ka hada ka gani ya girman yake a ce tsakanin manzon Allah da wani wa yafi girma to haka tsakanin maganar manzon Allah da maganar wani su take fa ina fata an fahimta tsakanin maganar manzon Allah da maganar wani wanda ba shi ba yadda kaga girman manzon Allah da wancan din haka magana su take da maganar da wanda ba shi saboda Allah madaukakin sarki ya tsarkake bakin sa yace ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk abin da kaje ya fito daga bakin sa wahayi ne daga Allah ne haka Allah yake so ayi haka ne Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi salati wa anzal inna lillahi wa malaikatu salluna ala nabiyyi alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai Allah ya ce kuma wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah madaukakin sarki ya sauka maka da alqur'ani domin kai musu bayanin abin da aka saukar musu to waye fi cancanta yau mutane bayanin abin da aka saukar musu shine manzon Allah da Allah ya ce ayi salati waye fi kamata ya ga mutane da za a yi salatin nan shine manzon Allah. Allah fata an fahimta. Saboda haka da Allah madaukakin sarki yace ayi salati, to sai ka saurara ya wanda aka saukawa da wannan ayar yayin salati. Idan kai salati irin wanda yayi, to tabbas hakika ka fita daga cikin kowace irin shakka ko kokonto. Kai salati irin wanda Allah yake so. Amma kowanne irin salati ne ko nawayi bigari istithna'i ko nawayi akwai shakka. Ina fata an fahimta. Yawa ko yayi ko bai ba ko mai kyau ne ko mara kyau ne a bar shi a matsayin mai kyau amma ya kai na manzon Allah kyau. Ina fata an fahimta. To ka ko wanda kade ka dauka ya isa ka rike nawa na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka bar shi. Akwai zamu zo mu ji insha Allah ta'ala a cikin fa'idodi da malamin zakamar akan salati. Akwai salatuttuka da aka samu wasu daga cikin sabai sun dan yi haka amma ba su yi ne dan su tura na manzon Allah ba, su ma sun yi ne dan su samu wata falalata musamman cewa sun annabi salati. An fahimta. Amma babu wanda a cikin su kuma yayi nasa danya dinayin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. An gane. Yawa saboda haka abinda nake so in kai mu zuwa gare shi ne ko da yaushe shedan ya daina rudan mu yan uwa gaskiya. Saboda wani yana gani cewa ai tunda suwane da suwane ba sa son salati kaza to ni kullun shi zai rinka ina manzon Allah ba. Farunka da shi. Wanda Allah madaukakin sarki manzon Allah ya aika maka bai turo maka kowa daga cikin mutane ba. Manzon Allah shi kada ya aika maka yace wa in tuti'uhu tahtadu. Idan ka bi shi ka shirya. Saboda ka salatin sa kada zaka rike ka shirya. Kai tayin salati, kai tayin salati ba na manzon Allah ba. To idan Allah madaukakin sarki yace baya so ba. Saboda ga wanda ya aika maka ba kai nasa ba. Shin na manzon Allah kyamar sa kake baka so ne? Me manzon Allah ya maka da baka son salatin sa? Me yasa baka yin nasa? Me yasa kamun kai nasa kai ne wani guda biyar da na wancan din da na manzon Allah yanzu da manzon Allah da wancan din wa kafi so kenan. Ina fata an fahimta. A fahimci abin yadda yake yan uwa. Zance ne na gaskiya da ya kamata a fade shi a gurin sa. Saboda haka babban abin da ya kamata shine duk lokacin da mutum zai wa salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dauki wanda ya tabbata daga bakin manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam. Ga sanan zamu kawo su insha Allah ta'ala kusan guda biyar ko shida ko abin da ya kamata ka sai ka zabi wanda ya maka ka haddace shi karin kayinsa. Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala. Anan zamu dakata gobe idan mun zo zamu tashi akan sigogi na salatin da suka tabbata daga bakin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi domin kowanne ɗaya daga cikin mu ya iya su kuma ya haddace kamar yadda muka ga makaranta ta hiwancin a bai su ma. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Sai mu dakata anan insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.